Cause God,
Nini be mere abuki, daddy na we get a shoki. Girl in amana eki kamaksola, aziki mukama lumpo gola. Yo babu gudu babu dada baya sina sa ido muna sakaya. Kilo de, menene menene. Kuja kuke ya musina wucha yon adashi da asusu. Oh why me goni boro. I want to be why me goni boro.
I'm a kid. Kilon shele gongo my G. We marry a book, he no Miss G. Making the money, I pay with the cheese. We got the passport, we got the keys. Kai kauce ta papashe, ya a yo mu za mu kashe. Idan fa mun zo an tashi, gashi mun shigo sun sai.
Cut it,
Kai Kouche.